A yau aka samu tashin wasu wawamai guda uku a wurare daban-daban da ke cikin birnin Maiduguri, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu. Tunda misalin karfe 11:30 ne dai aka samu tashin bom na farko a wani yanki na tashar Baga, inda ake hada-hadan siya da siyarwa da kuma ake cinkoson jama'a da dama. Wannan tashin bom na farkon ne ya sa mutanen da ke cikin wannan tasha fadawa cikin wani halin kakanin kai sakamakon irin barna da wannan bom din yayi, da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Da har yanzu babu takamammen kiyasin da aka samar da adadin mutanen da suka rasa rayukansu da kuma suka ji raunukan. Awa guda bayan tashin wannan bom din kuma aka sake samun wani tashin bom din a dabda bakin kasuwar Litinin.
Wanda ga sai muka samu labarin cewa an sake samun tashin wani bom din ne a tashar Borno Express, ɗaya daga cikin manyan tashoshi da ke hada-hadan fasinja daga wannan gari zuwa wancan gari da ke cikin garin Maiduguri. Wannan nan ma aka ce an samu asarar rayuka da kuma jikatan wasu. Sai dai wani bayani da muke samu na nuni da cewa a yanzu hakan babban asibitin Gwararru da ke cikin garin Maiduguri suna da gawawwakin mutane 36 wanda mafi yawansu mata ne, sannan da wasu majinyata sama da 70 wanda kuma ake rubutun cewa dukkaninsu an kwaso su ne daga tashar Baga.
A bangare guda kuwa su ma yan kungiyar civilian JTF da ake kira Kato da Gora na ta zuwa rabin cikin ababen hawa, wanda hakan ya sake haifar da cinkoson ababen hawa da dama a cikin garin Maiduguri. Shi ma kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno Barista Kakashe Wulawun ya tabbatar mana da akwai lamarin, wanda ya ce suna nan suna bi asibitoci kuma sun bada umarni ga dukkanin jami'an asibitoci da su yi wa waɗanda suka ji raunukan magunguna kyauta, wanda ya ce gwamnati za su ɗauki nauyin hakan. Kusan dukkanin asibitocin kama daga asibitin Gwararru da asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri da kuma asibitin da ake kira Nursing Home dukkaninsu a cike suke da majinyata da kuma gawawwakin mutanen da suka rasa rayukansu. Wannan yanayi dai ya jefa mutane cikin halin kakanikayi yayin da kusan dukkanin al'amura suka tsaya cik sakamakon wannan tashin bumabumai a irin waɗannan wurare, wanda jama'a da dama ke alna wuri da irin wannan hali. Yayin da a bangare guda yan Kato da Gora ke ci gaba da bincikan ababen hawa na neman tsakuro waɗanda ke dauke da irin waɗannan bumabumai.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.